Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin mu na yammacin yau Talata 26 ga watan Disamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abun da muke tafi da su da farko ga Ibrahim da kanin labarai.
To Aisha, sojojin Ukraine sun kai hari kan wani jirgin ruwan Russia bayan da ya iso bakin gabar Crimea suka lalata wani sashin sa. Matukan wani jirgin ruwa sun ce wasu fashe-fashe sun auku sau biyu yau Talata a tekun Bahar Al-Ahmar. Sannan rundunar sojin ruwan India ta ce za ta tura jiragen ruwa na yaki guda uku da wani jirgin sama na sintiri a tekun Bahar Al-Arab.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin namu yanzu kuma za a ji cewa wani harin ƴan bindiga ya halaka ran mutum sama da 90 a jihar Plateau. Ko me yayi zafi haka?
Mutane suna barci ta jafar masu sannan ba wanda ya taba fita ya ce shine ya aikata wannan kuma rahotonin da muna samuwa daga wurare da kuma mutane da sun gan abun da yido sun ce sun sa kaya iri daya ma uniform din baka.
Za kuma aji cewa ƴan awaren kasar Kamaru daga bangaren Ingilishi sun kai wani hari a wata tashar mota a Kamaru yayin da ake bukukuwan Kirsimeti domin
ƴan awaren sun lashe takobi na haddasa tashin hankali har sai gwamnatin Kamaru ta amsa bukatunsu gabaki daya.
Sannan kuma Muhammad Hafiz Baballe yana nan tafi da shirin noma tushen arziki da kuma ci wanda a yau shirin zai ci gaba da bita akan wasu daga cikin muhimman batutuwan da shirin yayin nazari a kansu cikin wannan shekara. Bayan nan kuma zamu karanto muku wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta email. Amma kafin nan sai mun ji yadda halin da duniyar ta wuni.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya. Ga labaran. Sojojin Ukraine sun kai hari kan wani jirgin ruwan Russia bayan da ya iso bakin gabar Crimea suka lalata wani sashi na jirgin wanda ɗaya ne daga cikin jiragen Russia masu zirga-zirga a tekun Bahar Aswad wanda rundunar sojin saman Ukraine ta ce ana kyautata zaton yana ɗauke da jiragen yaƙi marasa matuƙa ƙirar Iran. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce harin da sojojin Ukraine din suka kai ya lalata jirgin ruwan mai suna Novochaskas a wata tasha da ke Fyodorsiya. Sergei Akhyonov, wanda Russia ta nada gwamnatin Crimea, ya bayyana a kafar Telegram cewa harin ya halaka wani mutum ya kuma raunata wasu. Kafafen yada labaran Russia sun ce an yi bayanin al'amarin ma shugaba Putin. Rundunar sojin Ukraine ta ce ta yi amfani da makami mai linzami ne wajen lalata jirgin. Matukan wani jirgin ruwa wanda ya bi kusa da gabar Yemen a tekun Bahar Al-Ahmar sun ce wasu fashe-fashe sun auku yau Talata jim kadan bayan an hango wasu jiragen sama biyu marasa matuka a cewar hukumar kula da harkokin zirga-zirga a ruwa ta Burtaniya. Fashe-fashen sun auku ne da nisar wajen kilomita 9 daga inda jirgin ruwan yake a tekun Bahar Al-Ahmar mai tazarar kilomita 83 daga tashar Hodeida ta gabar yammacin Yemen a cewar hukumar zirga-zirgar ruwa ta Burtaniya din UKMTO a wani bayani na gargadi. Ba a yi bayani kan jirgin ruwan ba da irin kayan da ya dauko da kuma inda ya fito ko kuma inda za shi. Rundunar sojin ruwan India ta ce za ta tura jiragen ruwa na yaƙi guda uku da wani jirgin sama na sintiri a kogin Bahar Al-Arab a matsayin tauna tsakuwa bayan wasu jerin hare-hare kan jiragen ruwa a kwanan nan. Ana shirin tura jiragen ruwa guda uku din ne masu ruguza makami mai linzami da kuma jirgin sama na sintiri samfurin P8I mai cin dogon zango. Biyo bayan wasu har-haren da aka kai kwanan nan a kogin na Bahar Al-Arab a cewar rundunar a wani bayani na daren jiya Litini. Amurka ta zargi Iran da kaddamar da wani hari da jirgin sama mara matuki ranar Asabar a kan tankar MV Chem Pluto a tazarar kilomita 370 daga gabar India, zargin da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce bai da tushe.
labaran na farko kenan nan ba da jimawa ba Ibrahim zai dawo ya karanto mana sauran labaran amma kafin nan zamu bude taskar rahotannin mu daga Najeriya a wani sabon hare-haren da ƴan bijiga da aka daba a tabbatar da ko su waye suka kai ba a wasu kananan hukumomi a jihar Plateau wacce ta shafa ma da matsalolin tsaro an kashe sama da mutum 90 kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta hada mana Zainab gare ki
Rundunar tsaro ta ƴan sanda a jihar Plateau ta ce mutane 79 ne ƴan bindiga suka hallaka a ƙauyuka 12 a ƙaramar hukumar Bakwas da wasu mutane 17 a ƙaramar hukumar Barikin Ladi. A wata sanarwa da kakakin rundunar ƴan sandan jihar Plateau DSP Alfred Alabo ya aike wa manema labarai a yau Talata ta nuna cewa ƴan bindigan da har yanzu ba a san su ba sun kona gidaje 221 sun kuma kona babura 27 da motoci 8. Hare-haren wanda aka fara tun ranar Asabar zuwa Litinin ya sanya dubban mutane musamman mata da yara da suka tsira da ransu yin gudun hijira zuwa manyan garuruwa. Mr. Isaac Gilson shine kansila mai wakiltar Butura a ƙaramar hukumar Bakwas musamman yankin da kashe-kashen ya fi yawa ya shaida min cewa maharan sun fado wa mutane ne cikin dare suka hallaka su
a lokacin da yankin suka mamaye suna ta kashe mutane akalla yanzu da sati ne mutane da muke kirga sun sama da 87 wanda ni na gani tabbaci ba wai bai yanzu ma muna shirin zamu je da nayi zanwayin su ba wani sokara ba karna ba komai ba haka kai suka tasu kwanakin baya ana ta jita-jita cewa ba za mu yi Christmas ba ba za mu yi Christmas ba ashe da gaskiya in gwamnati za ta magance wannan abun duk wuraren da aka yi wannan a tattara manyan wuraren
wani yanayi mutane ke ciki dai
yanzu haka mutane sun ba tsinkin shiga Bakwas kafin nan bai katako duka ba ko mata ko yara mazan madaddaya suna tsinkiri babu kowa an bar gari gaba daya kawai muna roƙon gwamnati su taimaka domin kowa ya koma gidan shi ya zauna
Malam Saleh Yusuf Adam shugaban kungiyar Fulani ta Gan Allah a ƙaramar hukumar Bakwas yace wasu al'ummomin yankin sun kona musu gidaje fiye da 15
to gaskiya abinda ya haddasa wannan rigiman da ya faru shekaran jiya mutane suke suna kona gidaje kuma suna sata shanu kan Fulani to me akwai wanda suka sata shanun da ya kai saniya 600 na yankin Bakwas shekaran jiya da safe sun shiga gidaje a gefen Bakwas suna ta kore gidajen Fulani na yankin wannan wurin gidaje sama da 15
to yanzu ya za a warware man wannan matsala
to gaskiya warware abun kawai ina ga shi gwamna da kashi in ya saya da gaskiya shine zai dauki matakin da za ki duka bangarorin a zauna domin a samu bakin zare
wani dan asalin karamar hukumar ta Bakwas dan Juma Mabas yace tun shekara ta 2018 da aka yi rikici a wasu kauyukan yankin wanda ya kai har sarakuna an karkashe lamarin ke ci gaba da aukuwa
mutane suna barci ta jafar masu sannan ba wanda ya taba fita ya ce shine ya aikata wannan kuma rahotonin da muna samuwa daga wurare da kuma mutane da sun gan abun da ido sun ce sun sa kaya iri daya ma uniform in baka ke wannan ya wuce na manoma da makiyaya tsaron kasa yana hannun gwamnatin tarayya ne don su ne da police su ne da soja da kuma su kamar su civil defense so haki yana wuyan jami'an tsaro na kasa ne
Yakubu Ibrahim Iro daraktan kungiyar da ke fafutukar zaman lafiya da samar da yanci wa Fulani yace sai an yi zama na gaskiya don warware matsalolin da ke tsakanin makiyaya da manoman yankunan
gaskiya abubuwan da suke faruwa a wannan wayannan local government sun guda biyu abu ne wanda ya shafi rashin tausayi da rashin imani da kuma son zuciya wannan kenan na biyu hukuma ta ki ta fito ta dauki mataki na gaskiya akan irin wayannan rigingimun da suke faruwa hada ne na abin da ya shafe makiyaya da manoma yau mai kiwo zai fito ya je kone gidajen manomi da next day shi ma zai fito ya so ya kone gidajen makiyaya yadda abubuwa suke faruwa kenan ake ta wannan rigima idan ana son wannan al'amari ya fare duk gunda aka je aka yi ta'addanci a nemi mai anguwan wurin a nemi sarkin wurin a nemi ardon wurin nemi matasan wurin babu yadda za a yi a ce an yi wayannan abubuwan ba a tresin mutane da suke wayannan abubuwa a hukunta su ba
ko a farkon wannan shekara irin wannan salon kashe-kashe ya yi sanadin rasa rayukan jama'a fiye da 100 a ƙaramar hukumar Mangu wanda har yanzu al'ummomi da dama na gudun hijira a ciki da makwabtan jihohin jihar Plateau Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
So a gaida Zainab Babaji kai tsaye ake sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Yanzu ga Ibrahim da kashin labarai na biyu.
To Aisha, jagoran yan adawa a Russia da ke tsare Alexei Navalny yau Talata ya tabbatar cewa an garzaya da shi zuwa wata shiya ta gwale-gwale wadda ke arewa da mahaukaci ko kuma mawuyaciyar kuryar duniyar nan ta arewa, wato Arctic Circle a Turance. Sakon da ya tura ta kafar X wadda a da ake kira Twitter na zuwa ne kwana guda bayan da wasu daga cikin makusantansa suka ce sun gano shi bayan sun kasa gano shi na tsawon makonni. Kafin nan an tsare Navalny ne a yankin Vladimir da ke gabashin Moscow, yanzu kuma yana kaf da ke yankin Yamal-Nenet wanda waje ne da aka san shi da mummunan sanyi.
Ibrahim ka annasi garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoton mu na gaba wanda zai kai mu kasar Kamaru. Da sanyin safiyar jiya wanda ya kasance ranar Kirsimeti, wani bom na gargajiya ya lalata wasu shaguna guda uku a tashar T Junction wanda aka fi sani da Bamenda. Muhammad Bashir Ladan na dauke da cigaban labarin.
Yan ta'adda na kungiyar ADF wato Ambazonia Defense Forces sun dau alhakin wannan hari da aka kai a ranar bikin Kirsimeti da farar safiya a T Junction na Bamenda a jihar Arewa maso yammacin kasar Kamaru. Kodayake harin bai taba lafiyar mutane ba, mun nemi mu san menene dalilin wannan aika-aika a ranar farin ciki kamar wannan. Mun tare Hamisu dan kungiyar farar hula mazaunin birnin Bamenda ya ce wa muryar Amurka.
Dama yan awara sun ce kada mutane su fita, sun saka takunkumin zama gida, duk wani biki da za a yi na Kirsimeti da sauransu masu yi su yi su a gidajensu. Saboda yau su a wajen su ranar takunkumin su ne, ranar nuna bakin cikin su ne. To safiyar yau dai sun kai hari ga irin yan fatire wanda ba gina su da abin gini mai kyau ba, suna nan dai a dan bakin hanya haka saboda barazana su ba kuma mutane tsoro kada su fita saboda wani shagali ko saboda wani biki. Amma wannan harin da suka kai bai taba kowa ba, mun banda wa'annan yan wuraren patron da ya kona, babu mutum da dai ya kashe ko kuma ya jowa.
Yan awarin sun lashe takobi na haddasa tashin hankali har sai gwamnatin Kamaru ta amsa bukatunsu gabaki daya, in ji Muntari Hamisu.
Yan masu harcin Turancin Ingilishi suka ce suna da waɗansu bukatu wanda ya kamata gwamnati ya duba ya gyara. Wannan abin ya fita hannu, ya shiga hannun waɗanda a yanzu ba su sauraron komai, sai dai su dai suna so kawai a raba ƙasa. To amma farar hula sun gawa gwamnati, lauyoyi sun gayawa gwamnati, mutane masanin ilimin zaman lafiya sun yi wa gwamnati jawabi akan cewa yarjejeniya ko kuma zama ya fi musu alheri a zauna a sasanta wannan magana. Wato a kira shugabannin waɗannan wanda suke an gitsa waɗannan yaran daga ƙasar Turai a zauna da su zama ta musamman, a nuna musu abubuwan da suke yi wanda daidai ne a karɓi, wanda ba daidai ba ne a shafe su a yi yarjejeniya zaman lafiya ya zo. Amma mu sani cewa a yanzu bindiga ya shiga cikin ƙasar Bamenda, ya shiga cikin ƙasar Buya, kuma akasarin yara waɗanda suke rike da bindigan suna shaye-shaye.
Tun shekarar 2016 ake gwagwarmaya tsakanin ɗan aware na Ambazonia masu neman ƴancin kai da sojojin gwamnatin Kamaru. Yaƙin ya kasa ƙarewa. Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
Ta gaida Muhammad Bashir daga Kamaru. Kuma za mu kaɗa ƙasar Ghana, inda aka gudanar da wani taron ƙarfafawa al'ummar zanguna gwiwa don su rungumi kasuwanci wanda aka ayyana da Zango Startup Summit 2023, tare da kira ga matasa da su kasance masu halaye na kwarai domin samun nasara a kasuwancin nasu. Taron wanda aka shirya da nufin bunƙasa tattalin arziki ta hanyar sana'o'i da kasuwanci ga al'ummomin zanguna a faɗin ƙasar Ghana ya gudana ne a ɗakin taro na babban masallacin ƙasa da ke birnin Accra. Idris Abdallah, gareka.
taron mai taken karfafawa hadawa sauyawa karfafa ruhin kasuwancin ƴan zango ya hado kan matasa kimanin 500 shugabannin al'umma masu kananan sana'o'i masu zuba hannun jari da masu tsara manufofi inda aka tattauna dabarun bunƙasa ci gaban zangunan Ghana ta hanyar ƙara matasa ƙwarin gwiwar gudanar da sana'o'i da kasuwanci Mahmud Jaja shugaban Zango Vision Hub kungiyar da ta tsara shirin yayi ƙarin bayani ga muryar Amurka
Zango Vision Hub kungiya ne na matasa da muke duban yadda zamu taimaka ma matasa musamman wurin aikin sana'a wanga shiri mun samu wani partnership ne da Ministry of Finance da World Bank suna so su taimaka ma matasa duniya baki daya amma na su ga zan kama cikin zangonnin mu saboda mu muna kokari ce suka ba mu wannan support kamar mu mu zama kamar wanda zamu ya mu select young people na agents na sakani mu shi matasa to muna da office na inda muke training matasa isa wanga training ga mun ba su 4 months training bayan 4 months training nan to shi muka ce yau su zo su pitch su gara ma duniya gaba daya abinda suke yi
babban bako na musamman a wurin taron karamin minista kan harkokin kudi Dr. Muhammad Amin Adam ya shawarci al'ummar zango
we have been sleeping for a long time and it appears everybody has come to the conclusion that zongos are behind but the zongos are not behind
yace mun jima muna barci kuma ga dukkan alamu an kai ga cewa mu ƴan zango muna baya amma ƴan zango ba ma baya domin muna da mutanen da suka bada gudunmawa wajen ci gaban kasar mu a matsayin su likitoci malaman makaranta ɗan kasuwa da sauransu amma muna buƙatar mu harhaɗo ci gaban mu da kanmu dan da haka ne zamu iya bada labarin kanmu da kanmu baya ga shawarwari daga wasu fitattun ƴan kasuwa an bude fili ga wasu gungun matasan ƴan kasuwa guda 15 inda suka bayyana dabarun yadda za su gudanar da kasuwancin su kuma su samu riba ga wani committee da zai tantance gungun da ya nasara daga bisani sai a ba wannan gungun tallafin kuɗi mai tsoka da zai gudanar da kasuwanci a ƙarshe gungun da Bushra Abbas wanda ke noma abarba ta yi nasara
sunana Abbas Bushra muna sana'an abarba gaskiya mun go through the innovation program now for the period of more than 3 months mun koyo a lot in fact journey na ya tsaye ni na iya na accept reality challenges in business in so alhamdulillah mun gode ma innovation na gode ma Allah da ya bani da courage da karfi na iya na go through program
wasu da suka halarci taron sun yi tsokaci ga muryar Amurka.
Sunana Aisha Yusuf, ni ma taro mun ga yayi fine kuma ajiya guda da ta yi fira batun sabulu da zuma bulu suna ya kama mini rai na ceto inda ya ka gama ba halin samu ma mu samu wani abu cikin mu ma mu kama saboda gobe sana'a muna yi amma na samu wannan sabulu na kara na yi fine.
Sunana Khadija Ali, amma lakabi na malama Ladidi. Alhamdulillah ni zuwa na yau dai na ji daji kuma na yi farin ciki da naga yaran mu suna wadanga abubuwa mun gode ma Allah Allah ya sa su fi haka
kungiyar Zango Vision Hub ita ce ta shirya taron tare da hadin gwiwar bankin duniya da ta dauki nauyin shirin da tsarin harkokin kasuwanci da kirkire-kirkire na kasa ko NEIP da kuma ma'aikatar harkokin kudi ta Ghana Idris Abdullahi Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
to gaida Idris Abdullahi Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi da kai gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A ci gaba da kawo muku bitar ƙarshen shekarar nan ta 2023 muke ban kwana da ita shirin ya wayoyi yadda masu hada-hadar dabbobi tsakanin Najeriya da Nijar suka koka kan rufe iyakokin ƙasashen biyu sakamakon matakin da kungiyar ECOWAS ta ɗauka na kakabawa sojojin da suke yi juyin mulki a Nijar takunkumi.
Sunana Ibrahim Abdullahi Hura Ɗanboka. A nan ilela to gaskiya mun shiga matsala sosai dan matsalar da muka shiga babu dabbobi sana'an da muke yi kuma mu ita ce muke ta dabbobi mu je mu Niger mu sayo mu kawo na ilela Najeriya mu saida to yanzu babu kowa zauna na yake cikin matsaloli muke an dai da son hali ne da gaskiya a taimaka a bude burin nan kowa shewa data saboda a samu ci gaba dan yanzu gaskiya mun wahala kuma babu ci gaba kowa yana kuka tsakanin yan kasuwa da irin masu dan taimaka su dan yi mana ayyuka hakan nan kowa mace hiki na tsaye dai tsadar raga yawa sannan ba kwanci hankali
sunana Isa Elila mai sana'a kanan dabbobi ne wanda sun kada da awaki da kuma tumaki da raguna a gaskiya tunihe wannan boda gaskiya muna fuskantar matsaloli na kasuwanci wanda dai ni in short ni dai wani to sai in ci aka zan koma na to da dabbobi abin da to da su dabba kusan takwas kan da Allah ko guda ban sai sawa ba wanda lokacin nan kafin yau ga boda kafin sha biyu na ranar insha Allah mun sai su amma sai wasu kuma dami amma yanzu gaskiya abubuwan dai sai da hankali gaskiya yanzu dai sai dai mu ce mun gode ma Allah gaskiya akwai matsaloli da dama wanda ma gaskiya hudin su ma ba ma sai mun mutum ya hudi ba ya shigo kasuwa zai ga san cewa akwai matsala domin akwai mutane da ka kawo mana dabbobi daga Niger daga gare su muka sara yanzu gaba ɗaya sun bar zakwa cikin kashi 100 yanzu kashi 99 sun bar zakwa kashi 1 ne suke zakwa kuma sun zaka in sun sai suwa in ba su sai suwa barin suna suke nan a wuce da su sai jibi gaskiya dai yanzu akwai na kasu 100% gaskiya kin da nake yi da hukumomi akan wannan ga matsaloli gaskiya abin da ya tahi bai tsaya ko ina ko bai sauka bai ko ina sai ga talaka gaskiya mu talaka gaskiya tsakanin Allah muna cikin hukuma ta kone gehe wanda ya shafi daga dabbobi har abinci da muka ci gaskiya muna cikin wani yanayi gaskiya muna kira ga hukumomi cewa Allah su duba muna da idon rahama su tosiya muna to Allah bodo dinga in akwai hali tunda abubuwan gari an riga yin su kuma cewa juya su a ce a maida abubuwan ga yadda suke gaskiya wa yaji Allah ya fahimta gali so ba su taimaka mana da gaskiya Allah su shirya a buɗa mana bodo dinga mu ci gaba da kasuwanci mu Niger ba ta sai Nigeria ba ta sai Niger
yayin da yake kaddamar da noman rani na bana a jihar Jigawa ministan harkokin noma na Nigeria sanata Abubakar Kyari yayi karin bayani kamar haka
Karin bayani shine kamar yadda muka faɗa shi wannan program president da tun lokacin July da ya kaddamar da emergency akan abinci kuma da aka rantsar da mu ya ce maza ku yi cikin duk wani irin opportunity ne a samu a ƙara abinci at least mu samu dai wannan shekarar mu ƙara abinci har zuwa dai inda dai zai isa mutane to shine a cikin wannan noman ranin za mu yi alkama da masara da shinkafa da rogo kuma daga baya kuma cikin damuna kuma za mu karfafa dawa da kuma soya saboda haka a yanzu kan abinda muka yi irin tallafin da muka yi shine za mu bawa manomi wanda ya ce zai alkama iri din kyauta ko na yake so iya ta filinsa kyauta za mu bayar kuma taki za mu bada subsidy na rabi kudin yana neman taki 6000 ne ya kawo kudin 3 za mu bada guda 6 amma kuma kun ji abin da kuma shi mai girma gwamna ya faɗa su ma sun ƙara bayyanawa a cikin nan akwai national microfinance da suka shiga suka dora abin nan a kai da wanda ba zai iya kawo ba zai iya ba akwai kudi ya rage kudin dan a haka din rabin kudin shi ne ya zama kamar 180 a kan hekta ai mutane biyu ne ma za su ka a kan hekta amma shi ma yadda bayani da gwamna ya ce aka ka 40,000 da daya da wani abu to shi ne sauran kuma finance za su biya sai daga baya sai a ba su akan kayan da aka fitar sai a yi balancing da su saboda haka kaga din gwamnatin tarayya ta yi nata shi ma ya girma gwamnan Jigawa shi ma ya nashi kawai duk da a samu mutane su samu bunƙasa su samu livelihood da kuma ƙarin arziki da kuma ƙasa ta samu abinci irin ma daga Mexico aka kawo saboda irin wannan variety din irin alkama din shine wanda ake kira bolog 100 shine wanda yake juriyan ko da dan rashin ruwa kaɗan ne ko da kuma dan zafi ne kaɗan shi ya fi irin na da din abin nan kuma an ga duba ka gani a lokaci akan lokaci muka yi har yanzu muna da lokacin da za mu iya abin nan saboda haka mun gan yadda aka tashi da kuma bayan goyon baya da shi Mr. President Bola Ahmed abincin muka ya bamu mun samu karfin gwiwa kuma za mu tashi tsaye mu yi wannan abubuwa da yake mutane manoma suna jihohi ne muna aiki da gwamnonin jihohi da gwamnatin jihohi kamar misali Sokoto ko shekaran jiya sakataren gwamnati ya bugo mana ya ce a ƙara muku saboda haka in ba dai an gama lokacin iyakar daidai lokacin da ba za a iya sake shuki ba ba za mu iya san iyakar mutane ba amma mu mun shiri abinda muka yi shiri muna da har zuwa hekta 125
masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma ɗaukacin wakilanmu da abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka da suka bayar da gudunmawa wajen ganin shirin ya zo muku a wannan shekara ta 2023 mai ƙarewa sai kuma uwa uba masu sauraronmu muna godiya kwarai da gaske da fatan za a yi bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara lafiya ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku fatan alkhairi.
Sai da Muhammad Hafiz sai yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kukan aiko mana ta saƙonnin email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Professor Kakamiso kace ku bani dama mika sakon murna ga ƴan uwa kristocin ƙasa ta Najeriya da fatan sun yi bikin Kirsimeti lafiya. Sai kuma ra'ayin Abubakar Ankuri Lakwaja mai cewa da fata ƴan uwan mu mabiya addinin Krista za su yi amfani da wannan lokaci na shagulgulan Kirsimeti wajen sadaukar da rayuwarsu ga ci gaban al'ummar Najeriya tare da zamanto jakadin Yesu Almasihu a ciki da wajen Najeriya. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Malam Ango malamin makaranta Yawuri kace muna kira ga al'ummar musulmai da kristoci a Najeriya su yi wa ƙasar mu ta Najeriya addu'a ta zauna lafiya da kwanciya hankali da daukewar matsalolin tsadar rayuwa da ke addabar ƙasar mu ta Najeriya. Muna fata wannan kiran namu ya kai ga kunnan waɗanda aka yi domin su. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Sanusi Madatai da Magaran. Kai ko cewa kai matakin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu Jamhuriyar Nijar ta ɗauka na mayar da hankali kan harsunan mu na cikin gida bayan ta raba gari da ƙungiyar nan ta masu amfani da harshen Faransanci wallahi yayi daidai. Don koyon hakan ba ƙaramin ci gaba za mu gani a ƙasar tamu ba. Muddin dai gwamnati ta ɗauki wannan al'amari da muhimmancin gaske. Malam Bahaushe dai na cewa kowa ya bar gida babu shakka gida ya bar shi.
To haka yake a gaida Grace Alheri Abdu wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karin a takaice.
To a takaicen sojojin Ukraine sun kai hari kan wani jirgin ruwan Rasha bayan da ya iso bakin gabar Crimea suka lalata wani sashi na jirgin wanda ɗaya ne daga cikin jiragen Rasha masu zirga-zirga a tekun Bahar Aswad wanda rundunar sojin saman Ukraine ta ce ana kyautata zaton yana ɗauke da jiragen yaƙi marasa matuƙa ƙirar Iran. Jagoran 'yan adawa a Rasha da ke tsare Alexei Navalny yau Talata ya tabbatar cewa an garzaya da shi zuwa wata shiya ta gwale-gwale wadda ke arewa da mawuyaciyar kuryar duniyar nan ta arewa ko Arctic Circle a turanci. Sakon da ya tura ta kafar X wadda ake kira Twitter a da na zuwa ne kwana guda bayan da wasu daga cikin makusantansa suka ce sun gano shi bayan wasu makonni da rashin sanin inda yake. Matukan wani jirgin ruwa wanda ya bi kusa da gabar Yemen a tekun Bahar Al-Amar sun ce wasu fashe-fashe sun auku sau biyu yau Talata jim kaɗan bayan an gano wasu jiragen sama biyu marasa matuƙa a cewar hukumar kula da harkokin zirga-zirgar ruwa ta Burtaniya. Rundunar sojin ruwan India ta ce za ta tura jiragen ruwa na yaƙi guda uku da wani jirgin sama na sintiri a kogin Bahar Al-Arab a matsayin tauna tsakuwa bayan wasu jerin hare-hare da aka kai kan jiragen ruwa.
To masu sauraro a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin namu na rana sai kuma zuwa can anjima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana a jimu da shirinmu na dare. yanzu a madadin Ibrahim Fa'almisi Garba wanda ya tsaya ne gabatar da shirin sai Julie Lethal Creation da ta shirya kuma ta bada umarni da ma wacce ta sada mu da ku malama Zainab ni Aisha Mu'azu nake muku fatan a ƙara sauni lafiya assalamu